أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار، رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين، رضي الله عن القدب المكتوم وبرزخ المحمدية وقدب الأقباب أشك السيد أحمد بن محمد التجاني، رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباس أشك السيد إبراهيم إنياس، رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله جاء من قانا من أمغانا أكم في فيكو دا النبي صلى الله عليه وسلم يأي أكم دكا ننهلتو عند مكفصر آية بتكي مغانا أكم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تو أنكر أنت مشيكا تكي تفسيرين إن شاء الله دعم دورا shewa ci gaba da cewa wallahu tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya akhbara ya ba da labari fi kitabi a cikin littafin sa annahu cewa annabi khatamun nabiyina shine cikamakin annabawa ko khatimun nabiyina shine cikamakin annabawa wa hadha wannan yadullu yana shiryarwa ne ala annahu cewa bisa annabi sallallahu alaihi wasallam afdalu minhum to shine mafifici a daga cikin su shine mafifici akan su jami'an baki ɗayan su. Dalili ya ce li annahu, saboda yanda sha'anin da lamarin yake, ghairu ma'qulin, ba abu ne wanda hankali zai karba ba, an yukhtama shay'un fadilun bi shay'in mafdulin, a cika wani abu wanda yake abin nan mafificin abu ne, annabawa mafifita ne, sai kuma sai a zo a cika su sai cika maki su kuma ya zamanto a wanda kuma suka fifice shi ne, hankali ba zai karbi wannan ba. Yawwa, saboda ga hankali ma na nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafifici a cikin dukkanin annabawa, tunda ya zamanto shine mafificin su aya cika makin su, tunda ya zamanto cika makin su, to wannan na nuna shine mafifici a kan su, dan hankali ba zai karbi cewa za a cika abu wanda yake mafifici da abinda kuma yake koma da baya ba. Shi ne sai shehu cigaba da buga misali, ce asani ushi mai yin sana'a idza atali akhiri amalihi, idan yazo ga karshen aikin sa, ya ati bibara ati amali, yakan zo da kwarewa ne akan aikin nashi, yaj'alahu, sai sanya wannan kwararren abin da yazo da shi daga karshe, khitaman, sai zama to shine cikamaki. To falan ma kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yayin da annabi Muhammad ya zamanto khatiman nabiyina, ya zamanto cikamakin annabawa, ta bayyana to sai abu ya fito fili, annahu afdal minhum, cewa ya fi su dukkanin su, afdal minhum, ya fi su dukkanin su jami'an baki ɗayan su, li anna al khatma, saboda cikawa bi shay'in, da abu mafdulin wanda aka fifita, ghairu ma'qulin, ba abu ne wanda hankali zai karba ba, wa ghairu hikmatin, kuma ba hikima bane ba, wallahu Allah akhbara ya bada labari fi kitabihi a cikin littafin shi, anna ummata muhammadin, cewa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam khairul umami jami'a, ita ce mafifici a cikin dukkanin al'umma gabaki daya, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi, ku kuka kasance mafiya alkhairin al'umumi wadanda aka saba fitarwa a cikin dukkanin halittu na mutane da Allah subhanahu wa ta'ala yayi. Min aina lahum bihaza, to ta ina ne suka samu wannan, suka fifici dukkanin al'ummar da Allah ya halitta, min annabi sallallahu alaihi wa sallam, sun samu ne daga annabi Muhammadu, ira Allah da aminci tabbata gare shi, lamma kunna khaira ummatin, yayin da muka zamanto mafificin al'ummomi bi sababi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, da sanadiyar annabi Muhammadu, ira Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi, ta bayyana, sai wannan ya bayyanar mana anna muhammadan, cewa annabi muhammad afdalu min al-anbiya'i, ya fi dukkanin annabawa, allazina ursilu, wadanda aka aiko ila al'umami izuwa ga al'ummomi qablana kafinmu wa kitabuhu hakan littafin annabi shine alqur'ani afdal min kutubihim ya filip tafaddikan annabawan da suka gabace shi annabi musa yana da taura annabi isa yana da injila annabi dauda yana da zabura sannan annabi ibrahim yana da as-suhuf wanda Allah ya ambata ba ambaci sunansa daya 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 haka ba an da kira su da suhufu ibrahima ma'ana littafin annabi ibrahim kaga ma ba ma kwaya daya bane kenan to amma dukkanin waɗannan ainihin littattafai littafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fifici waɗannan littafai shine alqur'ani wa dinuhu addinin annabi shine musulunci afdalu min adyanihim ya fi addinan dukkan annabawan da suka gabace shi wa shari'atuhu shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam afdalu tafi min shara'ihim da sa aga sharu'o'in dukkan sauran annabawan da suka gabace shi amma a zalika tare da haka ko fa huwa aktsaruhum mu'jizatan annabi shine mafi yawan mu'jiza akan dukkanin annabawan da suka gabata annabi Musa huwa aktsarul anbiya'i mu'jizatan shine mafi mu'jiza mafi girman mu'jiza akan dukkanin annabawa zakarallahu Allah ya ambata annahu a'adahu cewa ya baiwa annabi Musa 9 ayatin ayoyi guda 9 ne bayyinatin bayyananu wa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ko annabi Muhammadu a'adahu Allah Allah ya bashi min albayyinati da daga hujjoji da dalilai ma lam yu'ti li ahadin wanda bai baiwa daya ba min al-anbiya ina daga annaba qablahu kafin zuwan manzon Allah wa ma zalika tare da haka تحدى الله في القران الله ياي تشالنجين دين دكانن كافرن da annabi yazo azamanin su yayi musu challenges da alqur'ani shine tahaddi challenges annabi Allah ya ce mene Allah ya yi makafirai wato a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo kafiran da ke maka mana larabawa da yake rayuwa da su sun fi kowa fasaha harshe da gwanin tanzanci soraka yayi ake yi daga sana gwanin tanzanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dalili saboda Allah yana son ya baiwa annabi alqur'ani ya zama mu'jizar da zai gagar waɗannan da suke jin sun yi magana din soraka sai Allah ya musu challenges ya musu tahaddi da Hausa su sai ana ce mushi haƙon ƙasa ma'ana yace musu fil qur'ani ya musu tahaddi da alqur'ani bi suratin wahidatin cewa in sun isa gabaki dayansu din yadda suke da sun iya zance din nan din yadda suke kallon cewa magana kamar man saboda ga safa ake yi na magana a zamani idan aka yi haihuwa a gidan wani daga cikin larabawa idan yaron ya taso sai aka ga ya fara nuna alamar cewa gwani ne shi wajen magana zai iya yin wake zai iya yin hudubobi hatta ruwa ake yi bikin walima saboda wannan gidan sun samu wanda zai kare mutuncinsu saboda da harshe suke daga mutuncin mutum su sauke mutuncin shi da harshe akwai mutumin da yake da ƴaƴa mata aka ya zama to ƴaƴan ga sunan kanwata ta so yata ta so kanwata ta ta so kanwan kanwata ta so burjiga sunan kanwan mata isa aure amma an rasa wazi aure su amma da Allah subhanahu wataala ya taimake shi wani mawaki ya wake shi ya wake kabilar sai zaman to rige-rige ake aure manyan mutane suke rige-rigen auren ƴaƴan nashi kawai saboda wancan mawakin yayi mai waka saboda mene saura harshe Allah ya lamunce musu harshe kuma ga wata irin kwanya da kwakwalwa na hadda da Allah ya ba sai ka samu mutun ya haddace baitoci sama da 50,000 akan shi na wake kawai to haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu laraba amma da wannan gwanintar aka ce su zo da kaman alqur'an aya su zo da kaman sura daya a cikin alqur'ani wanda fil qur'an bi suratin wahidatin fa'atu bi suratin min mislihi hakan aya ta ce go ku zo da sura daya wanda take kama da alqur'ani wa aqsar suwari mafi gajarcin sura a cikin alqur'ani wanda babu sura da take ta gajarta inna a'tainakal kawsar ita ce ta ko sura gajarta alqur'ani mai wahiya salasu ayatin da yake ita aya uku ce kawai zahara to idan ka duba min hadha zaka ga ya bayyana maka daga wannan anna kullu salasi ayatin kowane aya uku fil qur'ani a cikin alqur'ani mu'jizatun
kowane aya uku a cikin alqur'ani mu'jiza ce tunda ce ake su zo da kaman aya uku suka kasa to kage kowace aya uku kenan a cikin alqur'ani mu'jiza ce to sai shi yace to wal qur'anu shi kuma alqur'ani aktsaru min 6000 ayatin yana da ayoyi sama da 6000 to fa izan shi yace to in ka duba wannan tadamman alqur'anu qur'ani shi kadai ya kunci wahadahu shi kada ya kunshi min almu'jizati na daga mu'jizojin annabi ma yazidu ala alfay mu'jizatin mu'jizojin da sun fi 2000 iya alqur'ani ya kunshi sama da mu'jizoji 2000 daga mu'jizojin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am ilman tare da cewa bisa sani cewa bi anna Musa cewa shi annabi Musa laysa indahu babu a tare da shi illa 9 ayatin ayoyin shi tare ne aya tara ne Allah subhanahu wataala ya bashi faddal to wannan iya aya tara ne annabi Musa kuma shi ya fi dukkan sauran annabawa mu'jizoji din to shi kanshi da ya fi sauran annabawa mu'jizojin aya tara ne mu'jizojin sa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam a iya alqur'ani shi yake ga maka zaka samu mu'jizoji sama da 2000 na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin iya alqur'ani yace to faddalan anil mu'jizati allati zaharat li ashabihi to ballantana kuma in ka koma ga irin mu'jizojin da suka bayyana ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana suka gansu gani na ido daga manzon Allah wa huwa shi ko annabi taraka min as-sahabati ya bar adadin sahabbai 100,000 200 ne wa 14,000 da 14 da 14 200 da 14 qala al-imam al-hafiz al-iraqi Imam al-Hafiz al-Iraqi ya fada a gefan littafin da yema na takharijin hadisan Ihya'u Ulumuddin Jalad Hujjatul Islam al-Ghazali Hujjatul Islam al-Ghazali yana da littafi mai suna Ihya'u Ulumuddin to shine al-Hafiz al-Iraqi wani bujumin malami ne aka yi shi na hadisi a zamanin sa malamin Ibn Hajar ne al-Asqalani Ibn Hajar al-Asqalani mai bulugul maram kenan Ibn Hajar al-Asqalani mai bulugul maram mai kuma sharhin Bukhari wanda ba taba mai Bukhari sharhi kaman shi ba mai suna Fathul Bari to al-Majirin shi wancan al-Hafiz al-Iraqi ne al-Hafiz al-Iraqi ya fara takharijin hadisai yana da shekara 20 ne a duniya a lokacin yana da shekara 20 yema littafin Ghazali takharijin hadisi shekara 20 Allah ya datar da mu to ya fada a lamba shafi na 380 min al-juz'il awwali al-juz'in farko min ihya'i ulumuddin na ihya'i ulumuddin lil-ghazali na jala'a na hujjatul islam al-ghazali bugun darul jili yace rawaina murwaito an abi zur'at ar-razi murwaito daga abu zur'at ar-razi annahu qala yace qubida sallallahu alayhi wa sallam an karbaran annabi an 100,000 wa 14,000 min as-sahabati da ya bar sahabbai 200 da 14 su wadannan din min marrawa anhu wa sami'a minhu ba duka ne ba sahabban wadanda suka gaishe suka ruwaice hadisi daga gareshi kuma suka jira gareshi 200 da 14 wadanda suka ga annabi suka ruwaice hadisi daga gareshi banda wadanda ainihin basu ruwaice hadisi daga gareshi ba to kowanne daya daga kullu wahidin kowanne daya daga wannan sahaban shahada mu'jizatan ya ga mu'jiza ma shahada ha gairu wanda wani shi bai gani ba in ka hada da 2000 can da muke magana to ga wasu mu'jizojin shi yana magana wajen 100 da 14 wannan sahabbai suka gani daga mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu sannan annabi ya kasance yub'asu ila qaumihi ana aika shi ne zuwa ga jama'ar sa ko wal mustafa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa ila nasi an aiko shi zuwa ga mutane ne kafatan gabaki daya bal shoce kai ba iya mutane ba ila al jinni wal insi zuwa ga mutane da aljannu annabi aka aiko shi wai wallahu yaqulu fi kitabihi Allah yana fada a littafin shi wama arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira ko walamma kana rasulan to yayin da annabi ya zamanto abin aikowa ila jami'in nasi zuwa ga mutane dukkanin su kana mashaqqatuhu akbara saraka wahalhalin da annabi ya tace suka bina kowa girma wahalhalin sa sai suka bina kowa girma kana mashaqqatuhu akbara min mashaqqati jami'il anbiya'i wahalhalin sa sai zaman to ya ji girma akan dukkan walhalin da dukkan annabawa suka sha li'annahum saboda su annabawa kullahum gaba dayan su bu'isa fi qaumihi faqat kowanne daya daga cikin su an aiko shi zuwa ga mutanen shi ne kawai to fa idza kanatul mashaqqatu akbara to in dai wahala ta zaman to ta fi girma in dai wahala ta zaman to ta fi girma yakunul fadlu akbara to girman ka a wajen Allah sai zaman to ya fi girma gurgudan wahala ka bi cikin abin da ya shafi sha'anin addini gurgudan matsayin ka a wajen Allah gurgudan wahala ka gurgudan matsalolin ka to gurgudan girman ka da matsayin ka a wajen Allah isa manzo Allah ya ce ashaddul bala al anbiya summa al amsal fal amsal Allah ya dacar da mu lihaza to saboda wannan fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi afdalul anbiya afdalu min al-anbiya jami'an yafi dukkanin annabawa baki dayan su wa aidan hakanan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu annabi tsira Allah da amince su babbata gare shi yana cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhra ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu gabaki dayan su ba na faɗi wannan magana dan alfahari bane adamu faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati adamu da duk waɗanda suke kasan adam mana ƴaƴan annabi adamu da jikokin su har ranar tashi alkiyama suna kasan tutana ne ranar tashi alkiyama ga nassin hadisin ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban ƴaƴan annabi adama yawmal qiyamati ranar tashi alkiyama wala fakhara ban fadi wannan dan alfahari ba wa bi yadi liwa'ul hamdi tutar godiya tana a hannuna ne ranar tashi alkiyama wala fakhara ban fadi wannan dan alfahari ba wa ma min nabiyyin babi wannan annabi yauma izin a ranar tashin alkiyama adamu faman siwa wa adamu da wanda ba shi ba illa ta taliwa'i face suna karkashin tutana wa ana awwal man tanshaqqa anhu al-ardu ni ne farkon wanda kasa za ta fara kecewa ya fito wala fakhara ban fadi wannan dan alfahari ba sunan tirmizi wannan hadisi yazo a cikin sunan tirmizi kitabul manaqib babul manaqib babun fi fadlin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam babin da yake magana akan falalan annabi lambar hadisi na 4548 fa zahara to sai bayyana bi haza da wannan annahu afdalu min adama cewa yafi annabi adamu wa min jami'i abna'i adama yafi dukkanin ƴaƴan annabi adam din tun daga zamanin annabi adam din kuwa har zuwa tashi alkiyama babu kaman shi sallallahu alaihi wa sallam طلع علي وترانا امام علي يهود يوما وترانا فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله يكلي شي وقال سيتي هذا سيد العربي علي شغباني نا لارباوا قالت عائشه تسنا عائشه تجي سيد العربي وانت حاضر شغبا لاربا كانا نان اتي غا وني شغبا قال سيتي هو سيد العربي قري علي شغبا لارباوا ني wa ana sayyidul alamin ni shugaban dukkan halittu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhraj al hakim imamu hakim ya fitan fil mustadrak a cikin littafin sa al mustadrak ala sahihayn ko kace al mustadrak ko kace al mustadrik duk ana karantawa an sa'id ibn jubair an aisha radiyallahu anha an karu daga sa'id dan jubair anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yati ana sayyidu waladi adama wa aliyun sayyidul arabi ni shugaban dukkanin ayan annabi adam ne aliyu kuma shugabane na larabawa wa fi riwayatin min hadisi urwata aw wata riwayar daga hadisin urwa an abi daga baban shi an aisha ta daga nana aisha radiyallahu anha Allah ya daidaita kalar ta ce kalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala mizrala da aminci tabbata gare shi yace ud'u li sayyidul arabi ku kira min shugaban larabawa fa qultu ya rasulullahi sai nace ya annabin Allah alasta sayyidal arabi ba kai ne shugaban larabawa ba kala sai ce ana sayyidu waladi adama ni shugaban ƴaƴan dukkan ƴan adam ne shugaban ƴaƴan annabi adam ne wa aliyun sayyidul araba aliyu ne shugaban larabawa al mustadrak ko al mustadrik na imamu al hakim kitabu ma'rifati sahabati babu fada'ili ali ibn abi talib babu da yake magana akan falalan imamu ali dan abi talib lambar hadisi na 4675 wannan kenan wal alamina idan aka ce alamina tunda manzo Allah ya ce mana shi shugaban alamina ne gaba daya to sai shi yace to ya khulu fihi jami'ul anbiya da annabawa sun shiga bal kai ba iya annabawan ba hatta malaikatu har malaiku duka sun shiga aka ce shugaban la a sayyidul alamina to annabi shugaban dukkan halittu ne babu wani a cikin halitta Allah wanda annabi Muhammad ba shugaban shi bane wa aidan haka nan kuma fa innan nabiyya lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam kharaja yawman ya fita wata rana ila sahabati zuwa ga sahabban shi fa wajadahum fi samaisu yatahaddasuna suna dan zanzantawa a tsakanin su suna dan yin hira a tsakanin su qala qailu sai wani daga cikin su yace ajaban kai abin mamaki li ibrahima ga annabi ibrahim ittakhazahu allah khalila annabi ibrahim allah ya rike shi bada ya rike shi bada dai bada dayan allah ne shi annabi ibrahim wa qala akharu sai wani daga cikin sahabban yace ma haza bi ajaba min musa wannan haife kai kaman mamakin annabi musa ba kallamahu allah takalima allah fa yayi zance da shi zance Allah in uwan sun lura da wannan mai za ku gane sahabbai sun zauna suna maulidin annabawa ko kuma abin da yake maulidi kenan ma to sahabbai dan haka kar wani zaki zuwa ya ce mana wai annabi bai maulidi ba sahabbai ba zai ba kai dai baka fahimci sunye ba kawai kalas kai baka fahimci sunye ba kuma ba ka san ka fahimci cewa sunyen kawai shine matsala amma ga su sun zauna suna ce dai abin da yake a wajen maulidi kenan a zo a ce annabi shine kaza annabi shine kaza annabi shine kaza to gashi maulidin annaba suka zauna suna yi shikenan wa qala akhar sai wani yace laisa kaga kaman kowa ya dauki maudu'i kenan go ko a wajen maulidin ma haka ake yi wanda ya dau maudu'i kaza wanda ya dau maudu'i kaza sai wani yace laisa haza bi ajaba min isa a wannan ai bai kai mamaki kaman annabi isa ba allazi sara ruhallahi tabaaraka wa ta'ala wanda shi ruhi ne daga Allah ruhin Allah ne annabi isa qala akhar sai wani ce haba adamu safiyullahi adamu zababbe ne fa a cikin halitta Allah wa khalaqahu Allah bi yadihi adamu fa Allah da kansa ya halicce sa da hannunsa wa ahdada lahu almalaikata kuma ya sanya malaiku suke mai sajada ana cikin haka fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya fito wa kala yace sami'tu ma taquluna na ji duk abin da kuke cewa na'am haka ne ittakhadha Allah Ibrahim qalilan kama qultum lalle Allah ya rike annabi Ibrahim badade kamar yadda kuka fada wallahi Ibrahim badade an Allah ne wa kallama Musa takaliman Allah yayi zance ya zantar da annabi Musa zantarwa kama qultum kamar yadda kuka fada wada ala Isa ibn Maryama ruhallahi Allah ya sanya annabi Isa ruhin Allah ne wa kalimatahu kuma kalmar Allah ne kama qultum kamar yadda kuka fada wa Adamu safiyullahi annabi Adam ainihin zababbe ne na Allah wa khalifatuhu fil ard kuma khalifan Allah ne a bayan kasa walakin sai dai ana ni ittakhazani habiban Allah ya rike ni masoyi ni masoyin Allah ne fa kama ittakhaza Ibrahim khalilan kamar yadda Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin bada daye ittakhazani ana habiban ni kuma Allah ya rike ni a matsayin masoyi ga hadisin da tsawon shi gaba daya an bin Abbasin an samu daga Abdullahi dan Abbas kale yace jalasa nasun wasu mutane sun zauna min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantazirunahu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sauraron fitowar shi kale yace fa kharaja sai ya fito annabi hatta idza dana minhum sai da ya kusance su sami'ahum sai ya ji su yatazakaruna suna muzakara tsakanin su shine kaman maimaita ilimi shine muzakara maimaita ilimi sa'o'i a ilimi su zauna suna tattaunawa akan ilimi din wannan sai tuna mun wani aboki na wani malam bazullahi bakadiri ne zaman da nayi a Kano zamana na biyu kenan lokacin na bacirawa bakadiri ne kusan haka dai a sa'a a shekaru kusan sa'a na ne sai zo shaguna akalla sai mu kai karfi 1 ko karfi 2 muna muzakara sai mu yace to yau wannan litafi zamu yi ni litafi kaza to in yazo sai mu fara karantawa mu fassara gurgurdan fahimta na shi ma sai karanta ya fassara aka gurgurdan fahimtar sa to haka mun sauke wannan litafi sai mu sake sawani Allah ya ji kanshi Allah ya yi mishi rasuwa Allah ya ji kanshi Allah ya ce mishi bakadiri ne shi baban su almajirin shoman nasur kabarani to shine sai to shine muzakara kuna tattauna ilimi a tsakaninku to shikenan sai ji su suna cewa fasani a hadisan sai ji zancen su faqala ba'du sai wasu suka ce kai ataba abu mamaki inna allaha azza wa jalla ittakhadha min khalqihi khalilan allah a cikin halittarsa a ce ya rike wani bada daye ittakhadha ibrahima khalilan allah ya rike annabi ibrahim a matsayin bada daye
waƙala akhar sai wani ya ce maza bi a'jaba min kalami maza bi a'jaba min kalami Musa kallamahu taklima wannan ba shine abin mamaki ba kaman matsayin annabi Musa Allah ya zance da shi yin zance fa waƙala akhar sai wani ya ce fa Isa kalimatullahi annabi Isa fa kalmar Allah ne wa ruhuhu ruhin Allah ne annabi Isa waƙala akhar sai wani ya ce Adamu istafahu Allah Adamu fa Allah ya zabe shi ne fakaraja alaihim fa sallama sai manzo Allah ya fito sai Musa sallama waqala sai ce qad sami'tu kalamakum naji zancen ku wa ajabakum naji mamakin ku inna ibrahima khalilullah annabi ibrahim badadayan Allah ne wa huwa kazalika lalle haka abin yake wa musa annabi musa najiyullah abokin ganin Allah ne wa huwa kazalika haka abin yake wa isa ruhullah annabi isa ruhin Allah ne wa kalimatu kuma kalmar Allah ne wa huwa kazalika haka abin yake wa adamu istafahu Allah annabi adam Allah ya zabe shi wa huwa kazalika haka abin yake ala ku saurara wa ana habibullah ni masoyin Allah ne wala fakhar ban fadi haka dan alfahari ba wa ana hamilul liwa'il hamdi ni ne mai daukar tutar godiya yawmal qiyamati ranar tashi alqiyama wala fakhar ban fadi wannan dan alfahari ba wa ana awwalu shafi'in ni ne farkon mai ceto ranar tashi alqiyama wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon wanda za a baiwa ceto yawmal qiyamati ranar tashi alqiyama wala fakhar ban fadi wannan dan alfahari ba wa ana awwalu man yuharriku halqal jannati ni ne zan fara motsa ainihin cedin kofa aljanna makullin kofa aljanna ni zan fara motsa shi fayaftahu Allah li fayudkhiluniha ya Allah ya bude min aljanna ya shigar da ni aljanna wa mai fuqara'ul mu'minina tare da ni da kai talakawa na daga cikin mu'minai talauci bai da dadi amma kai na da falala wan san dai Umar kai yanzu me zaka zaba ba akwai wani littafi wannan na mace sunan littafin al-babul hadis a cikin hababi yayi babun falala talauci yana da falala dan su yan aljanna talaka ta shi wajen shekara 500 a aljanna kafin masu kudi su shigo to amma dai yanda za a yi dai a bada kudin sai a taima annabi salati ko kwa zafi idan kuwa sai a taima annabi salati shi salati ga annabi ba abin da yake kawo shi ai da kudin da hannu da yafi wala fakara annabi yace ban fadi wannan dan alfahari ba wa ana ni ne akramul awwalina wal akhirina mafi girman mutan farko da mutan karshe wala fakara ban fadi wannan dan alfahari ba sunanu tirmizi hadisin ya zo a cikin sunanu tirmizi kitabul manaqibi babin martabobina annabawa da sahabbai babun fi fadlin nabi babin da yazo akan magana ainihin falalar annabi sallallahu alaihi wa sallam lambar hadisi na 3549 to wannan kenan sai annabi ya ce musu wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa law jaa musa yau da annabi musa zai dawo bin imrana dan imrana allazi unzilat alaihi tawrat wanda aka saukan mai da at-taura wanda aka saukan mai da at-taura wa isa ibn maryam yau da isa dan maryam zai dawo الذي انزل عليه الانجيل وان ذاك سوكان ماي ده انجيلا ما وسعهم الا تبا با ابن ذي امفاني سو سيدي سبيني كوي بن انبي كدي ني ذي امفاني سو صلى الله عليه وسلم جاء في مسند احمد يازو ا مسند نا احمد دان حنبلي ان عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ا غري شي يتي والذي نفسي بيده na rantsi da wanda raina yake a hannunsa law anna musa sallallahu alaihi wa sallam kana hayyan da annabi musa a yau yana rayi ma wasi'ahu illa an yattabi ani ba abin da zai amfane shi face bi ni kawai tarafu min al hadis wannan yanki ne na hadisin ba gaba daya kashi ba wanda yake lambar hadisi na 1014623 min musnad ahmad a cikin musnad na ahmad dan hanbali to wannan kenan to can a sama mun ji cewa annabi ibrahim khalilullah ne ko shi kuma annabi muhammadu habibullah ko to wal habibu fawqa al khalil masoyi habibu shi yake saman khalilu gashi nan zamu muqarana mu ji allah zakara al khalil fil qur'ani allah ya ambaci annabi ibrahim al qur'ani wa zakara al habiba kuma ya ambaci annabi Muhammad a alqur'ani
min khilalil qur'ani to a karkashin ayoyin alqur'ani ne nafhamu fadilatal habibi ala alkhalili za mu fahimci fifikon annabi akan annabi Muhammad akan annabi Ibrahim na soshi alqur'ani ne za su nuna mana fifikon habibu akan khalilu kafin mu shiga na soshi alqur'ani sai shi wai fara ga maka cewa alkhalilu Ibrahim khalilin Allah bada dan Allah saboda mafi girma a wajen Allah annabi Muhammad ne me bi mishi annabi Ibrahim ne to bari mu ci bambancin su wal khalilu wato shi in aka ce al khalilu kama idan tsakaninka da abokinka tsakanin mutum da mutum ne abin da ke nufi da khalilu man yu'ta matalabahu min khalilihi shine wanda ake bashi abin da ya nema daga abokin nashi al khalilu min al khullati an dauko shi ne daga al khulla ko al khallati bukata لأن الخليلة سوّر شيء بدأ لأن الخليلة تسد خلته إذا كنت وانا أبوتي كان يكون أمين كان يتو كان توشي ميتلوتين سكوبا كبا إني نار بكاتا ويسد خلتك شما ينا توشي مكراك بكاتر كو تشيني خليل أذا كان متانيكنا بند أحكي الله فقط هذا توانا سيهو كنتا anna kulla khalil cewa kowane bada daye dalaba minhu khaliluhu shay'an aboki bada daye sai kan nemi wani abu daga gare shi yusaidu wanda zai taimake shi da shi fi madalubihi cikin abin da ya nema wa haka zara aina ibrahim to haka nan muka ga annabi ibrahim sai ya nema a wajen Allah Allah yake shi annabi muhammad ba ya nema ba kala ga abin da Allah ya faɗa a hakkin annabi ibrahim والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي الله ونن دا نكي كونا والذي شيني الله ونن دا أطمع نكي كونا أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يغفر تامن زن بين رانا تاشا لكياما قد شي النبي إبراهيم فتييكي أغفر تامن زن بينشي رانا تاشا لكياما هذا طلب منه ونن نيماني النبي إبراهيم ينها نيماني أوزان الله shi ko manzo Allah fa na'am annabi ibrahim talaba min Allah an yaghfira lahu khadi'atahu annabi ibrahim ya nemi Allah ya gafarta mai kusakuran shi yawm ad-din ranar tashi al-qiyama fa adahu Allah ma talabahu sai Allah ya bashi abin da ya nema sai da ya nema wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ko annabi muhammadu min gairi talabin bai nema ba aka ce an yi mai cewa inna fatahna laka fathan mubina ya muhammadu lallai mun makai budi a gare ka yin budi liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka abin da ya gabace ka na tarku aulanaka ana ce mai tarku aula menene tarku aula abin da yayi ba sunan shi zunubi ba amma da ba wannan yayi ba da wannan yayi yayi abin da yake mai kyau amma abin da yafi wannan kyau ake son yayi shine zunubi a hakkin annabawa yawa sayyi'atul menene hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina hasanatul abrari kyakkyawan aikin kubutattu bayi kyakkyawan aikin su sayyi'atul muqarrabina kuskure ne a wajen makusantan Allah kai abinda zaka kaga kai kyakkyawan aiki to su muqarrabai wannan abin a wajen Allah a wajen su kuskure ne to shine abinda sufaye suke magana akai sufayen kuma har da ibnu taymiya shi ma ya faɗi wannan har ibnu qayyim al-jawziya shi ma ya faɗi wannan a cikin madarijus salikina na'am to ana ji to shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akai an yi mishi tun kafin ya nema wa ma ta'akkala da abin da zai zo anan gaba wayu jimma ni'matahu alayka ya cika ni'imar shi a gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shirye da kai tafarki madaidaici min gairi dalabin annabi bai nema ba aka ce an yi mishi alkhalilu bada daya shine annabi ibrahim qala ya ce waj'al li lisana sidiqin fil akhirina Allah ka sanya mun kyakkyawan yabo cikin waɗanda za su zo daga nan har tashin alkiyama annabi ibrahim talaba min Allah ya nema a wajen Allah an yakuna mamduhan ya zamanto abin yabo fi man yati ba'da cikin waɗanda za su zo a bayan shi fastajaba Allah minhu hadha du'a Allah ya amsa addu'an annabi ibrahim wannan ne yasa baka dan kara mana sikan nan yanayin su wannan ne yasa a fastaba Allahu minhu hadha du'a ya Allah ya amsa mai wannan addu'a hat yau ai shine hatta yahud yaquluna innahum ala dini ibrahima har yahudawa sai kaji suna da awawai suna kan addinin annabi ibrahim ne an gane innahum ala dini ibrahima wannan sara haka nan krista yaquluna innahum ala dini ibrahima su ma yasi da awawai suna kan addinin annabi ibrahim ne wal muslimuna ala dini ibrahima musulmai su ma suna kan addinin annabi ibrahima ne saboda shi kanshi shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai wattabi millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikina saboda har mushrikan makka da awa suke cewa su ma annabi ibrahim suke bi kaga Allah ya ansa addu'a annabi ibrahim ko ya sanya mai krista na yaban shi yahudawa na yaban shi mu musulmi muna cewa namu ne kuma namun ne dama ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim baba yahudi bane ba krista bane a annabi ibrahim musulmi ne to wannan ma kana minal mushrikin baya cikin mushrikai annabi ibrahim hadha yakfi min sana'i shi yace a wannan kam yabo ya kai yabo ko da ne ma abuci addini na yabanka a lalle yabon nan ya kai yabo sai shi yace to walakin hadha la yablughu wannan bai kai yabon da Allah ya yi ma annabi Muhammadu ba shi annabi Muhammadu ce mai alam nasharah laka sadaraka shin ya Muhammadu ba mu bude maka kirjinka ba bamu bude zuciyarka mun cika ta da sirrukan Allah ba bayan nan warafa'ana laka zikiraka muka daukaka ambatonka karana zikirahu bi zikri shi Allah kwama ambaton annabi Muhammadu yayi da ambatonsa in ka ambaci annabi Muhammadu sai ka ambaci Allah in ka ambaci Allah sai ka ambaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa qala al-khalil annabi Ibrahim da ya sake ce ma Allah wajnibni wa baniya an abud al-asnama Allah ka nisanta ni da ayyana ka nisanta ni kan mu bauta ma gunki kun gane ma yake yi addu'a yake Allah ya mishi Allah Allah ka sani da ayyana ba wanda zai bauta ma gunki wa qala Allahu li habibihi shi ko masoyin Allah annabi Muhammadu sai Allah ya ce mai inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait kawai gaba ɗaya Allah sai tattara muradin sa cikin annabi Muhammadu nan aya a larabci haka ya nuna inna ma malaman balaga suna cewa ana zuwa da ita ne lil hasbi kawai abin da ake so a nuna maka Allah ya tattara muradin shi ne kawai cikin annabi Muhammadu da zuri da gidan manzon Allah inna ma yuridu Allahu kawai abinda Allah yake nufi an yuzhiba ankum ar-rijsa ya tafiyar da kazanta da dauda gabarku ahlal bait ya ko gidan ayan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yudahhirukum ya tsarkake ku bai tsaya ina iyana mai sake ta dahiran tsarkakewa shi ko annabi Ibrahim yake Allah kai mun shi ko ce akai an yi ya Muhammadu saboda wannan ya nuna maka bambancin al-khalilu da al-habibu min gairi talabi ba tare da annabi ya nema ba الخليل والخليل النبي ابراهيم بدا ديان الله كان مهاجرا الى الله تبارك وتعالى يا كسانشي مي هجرا يتفي وجان الله شي ده كانشي يكي تفي وجان الله ان غاني فقال يتي اني ذاهب الى ربي سيهدين ني زان تفي وجان اوبنجي نا ده سنو زي شريعه دني كنت شي ده كانشي زي تفي شي النبي ابراهيم عليه السلام زي تفي وجان الله دان الله يشريعه دشي فكان الذهاب منه شي تفيه daga gare shi ta tsaho wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shi ko annabi muhammadu usiriya bihi cewa kai kai an zo a tafi da kai ya muhammadu shi annabi ibrahim chai zai tafi shi ko annabi muhammadu cewa kai an zo a tafi da kai ina za a tafi da kai subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allazi barakana hawlahu sai da aka turo da a zo a tafi da shi sauraka zaka zahaba bi nafsihi wancan ya tafi da kansa ne annabi ibrahim kenan wa hadha usiri bihi wannan ko an tafi da shi ne bi kudratullahi tabaraka wa taala da kudrar allah mai girma da buwaya min gairi takallufin wala mashakkatin ba tare da kallafawa kai ko wahala ba habibu kenan sallallahu alaihi wasallam na'am falamma kana ata'u muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadiyan to yayin da kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamanto kyauta ce kawai ta ganin dama Allah yake ta yi mishi to kazalika ummatu haka mu mar ummar sa mun ci albarkar sa wa Musa annabi Musa nan an gami mana mukarana tsakanin annabi Ibrahim da annabi Muhammad al-Khalil da al-Habib to annabi Musa ja'a lil-miqat bi nafsihi yazo inda zai gana da Allah ne yazo ne da kansa walamma ja'a Musa lil-miqatina ko yayin da annabi Musa yazo ga ma'alkar watan mu inda muke alƙawarin zamu gana da shi fa kana al-maji'u minhu mu'natan fa kana al-maji'u minhu mu'natan zuwan shi annabi Musa yazo ne cikin wahala yazo ne cikin wahala wa ummatu muhammadin suku al-umma annabi muhammad ila Allah da amincin Allah tabbata a gare shi taba'an li muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda bi ga annabi muhammadu kazalika haka nan lamma asara Allahu bin nabi yayin da Allah ya isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam to mu kuma kashafa lana nahnu ayatihi min ghairi takallufin sai Allah ya yayi mana ayoyin shi ya nuna ma wasu daga cikin bayin Allah ainihin malakutus samawati kamar yadda ya nuna ma annabi Ibrahim nasa alqurani ga Allah yana ce mana sanurihimu ayatina fil aqi da sannan zamu nuna musu ayoyin mu a cikin sassan sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa wa fi anfusihim kai akan kansu zamu nuna musu ayoyin su saboda wannan ne yasa sai ka ji shodan fodiyo yana ga maka ya san dukkan jijiyoyin da ke jikin sa ya san adadin sa duk jijiyoyin jikin sa ya san adadin su je ka duba littafin shi mai suna lamba balantu yana fadin lokacin yanayin marhalar shekarun sa lokacin na kai shekara kaza sai Allah ya min jazba iri kaza sai naga kaza naga kaza naga kaza lamma balantu to yana fada akwai jazba da Allah mai cewa lai duk wata jijiya da ke jikina na san adadin su kuma na san amfanin kowace jijiyar da ke jikina duk gashin da ke jikina na san adadin shi kuma na san amfanin kowace daya daga ciki saboda to al'umman manzon Allah kenan saboda haka ata ya tabayyana lahum annahu al-haqq har al'amar ya bayyana musu cewa lalle al'amarin nan tabbas haka yake babu shakku akai bil ma'unati la bil mu'nati an yi musu ne da taimakon Allah ba da wahalar su ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min jami'il anbiya'i saboda wannan ya nuna mana annabi yafi dukkan annaba alaihi musallatu wassalamu ina Allah da aminci tabbata a gare su bi hadhihi alwujuhi da wadannan fuskoki da muka ambata wa ziyadatin da ma kari kari shine liwa'ul hamdi bi yadihi yawm alqiyamati tutar godiya tana hannun annabi muhammad ne ranar tashin alqiyama tana hannun manzon Allah ne ranar tashin alqiyama was shafa'atu lahu ceto na hannun annabi muhammad ne ranar tashin alqiyama wal wasilatu lahu wasila wani tsoro ruwan daraja ne a aljanna ta annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sayati hadithu shafa'ati bidulihi da sannu hadisin ce ta zai zo duk da tsawon shi anan gaban Allah ya kai mu wajen ja'u li adama zasu zo dan annabi adamu wal nuhi zasu zo dan annabi nuhu wal ibrahima zasu zo dan annabi ibrahima wal musa zasu zo dan annabi musa wal isa zasu zo dan annabi isa kullihim koko kulluhum dukkanin su ba dauke shi a matsayin muftada kulluhum dukkanin su yaqulu zai ce nafsi nafsi a ayo ta kaina nake yau ta kaina nake walamma atau li muhammadin yayin da suka zo dan annabi muhammadu kala sai yace ana lahani nake da ceto yau ana almustahiq li shafaati ni da tantance in yi ceto yau wa kala khayyarani Allah tabaaraka wa ta'ala ya zai ce Allah ya bani zabi baina an yudkhila nisba ummati aljannata tsakanin Allah ya dibi rabin al'umma ta ya shigar da ita aljanna wa baina an yudiyani shafa'ata da tsakanin kuma a ce ya bani ceto fakhtartu shafa'ata sai na zabi ceton li'annaha aw saboda ceton tafiyalwa kan fata zarkai kawai na kaiwa aljanna sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ya ce shafa'ati cetona li ahli al-kaba'ir min ummati masu manya-manyan zinubai zan ceta a na al'ummata a ranar tashin alkiyama masu manya-manyan zinubai zan ceta masu kanana-kanana ma ba sai na cece cin su ba alfarma ta za ta su wuce alfarma ta za ta sa su wuce masu kananan zinuban masu manya-manyan su ne zan ceta a ji shugaba sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo a cikin sunan Tirmidhi kitabu sifati kitabu صفات القيامه والرقائق والورع لمبر حديث 2250 عين ترى وفي سنن ابي داود هكذا يزو في سنن ابي داود كتاب السنه باب في شفاعه لمبر حديث 4114 صلى الله عليه وسلم وقال تعالى الله ما تيمي ولا سوف يعطيك ربك فترضى da sannu Allah zai tabaka in ya baka sai ce ya sai ce Allah ya karo in ya sake baki a sake ce ya Muhammadu ya ya sai Allah ya sake sai annabi Muhammadu ya sake ce a karo Allah zai tabashi sai ya ce ya isa ka ya ubangiji sallallahu alaihi wasallam shugaba wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man yaqra'u babal jannati fa adkhulaha nini farko ko fa adkhulaha nini farkon wanda zan fara kwankwasa kofa aljanna sannan in shige ta haramun ala jami'il anbiya'i aljanna haramun ce ga dukkan annabawa wal mursalina da mursalai ay yadkhulul jannata akan su akai a ce su shiga aljanna qabli kafin ni in shiga wa haramun ala umamihim haramun ne ga al'ummomin annabawa dukkan su ayyadkhulu qabla ummati su shiga aljanna kafin al'ummata al'umman manzo Allah sai ta fara shiga aljanna kafin al'umma wannan annabi an umar bin al-khattab an karbo daga umar dan khattab an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal jannata lallaita aljanna hurrimat an haramta ta al-anbiya akan annabawa kullihim dukkanin su hatta adkhulaha har sai na shige ta wa hurrimat an haramta ala al-umami akan dukkan al-ummomi hatta tadkhulaha ummati har sai al-ummata ta shiga رواه الدارقطني امام الدارقطني روايته في الافراد عن عمر وصححه الحاكم امام الحاكم يجي حديثي ني انغاتتي في مستدركه اكن المستدرك الجامع الكبير للسيدي حديث نيازو اكن الجامع الكبير لجلال الدين السيدي لمبر حديثي ن 500 عينين دايا wannan kenan wallazina yadkhulun aljannata wadanda za su shiga aljanna mi'atun wa 20 saffan wato mutanen da za su shiga aljanna gabaki daya safu 100 ne da 20 ana ji
na'am
mutanen da za su shiga aljanna gaba daya safu 100 ne da 20 to sai dai samanuna minas sufufi min hadhihi al-ummati safu 80 al'umman manzo Allah za a ba wal 40 min sa'ir al-umami ragowa safu 40 ne za a raba masauran al'ummomi din wa kana shugaba yace ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard nini farkon wanda kasa zata kece mawa ya fito awwalu man yub'asu nini farkon wanda za a fara tasa kullu haza dukan wannan dala'ilun da ko dala'ilu dalillaini qati'atun masu yanke shakku ala annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bisa cewa annabi muhammadu افضل من سائر الانبياء يا في ذكر سورة النبوة عن ابي هريره ان كربو daga ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مايكي من ترى الله دامينتي ياتي فضلت على الانبياء بستين فضلت على الانبياء بستين ام بي بي ثاني akan dukkan annabawa da wasu abubuwa guda shida kuma uditu jawami al-kalimi an bani matattaran kalmomi ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yi magana maganarsa idan bata fi kalma biyu ba idan malamai suka dauka za su yi mata sharhi sai kaga an yi mujalladai zaka ga an yi a kalmomin kalmominsa yanzu misali 40 hadisi littafi ne kaga yana tayya ma yara a islamiyya da sauransu sharhin da malamai suka yi ma 40 hadisi ya fi kala 20 40 hadisi dan na ibn rajab al-hanbali ya kai akalla zai kai wajen shafi 500 ko na ibn rajab al-hanbali kadai kowanne kuma da irin abubuwan da zai fitar a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani malami da bai dade da rasuwa ba wannan shakaliyus sabuni wanda malami ne bujimi yana malamin dirasatul islamiyya ne a jami'ar madina ko dai jami'ar Madina ko kuma jami'ar da ke maka namanta yana littafi tafsiri mai mujalladi 3 safatu tafasir kuma littafin nasa qayyimi wallahi gashi dai mutumin Saudi amma ba soke-soken kowa ba su kan kowa a ciki to shine yayi wani littafi gaba ɗaya littafin abin da ya kira shi da suna min kunuzis sunna daga tarkokin sunna hadisai ne na annabi ya dauka ya masa wani irin sharhin kawai abin da yake fitarwa qawaid nan nahwu da balaga a iya waɗannan hadisi to haka kowane malami idan ya dauka akwai wanda sharhun 40 hadis da suka yi sun yi shi ne bisa abin da ya shafi ma'arifa dake cikin hadisa to kuma malaman kowane fanni idan suka dau maganar annabi sai kaga sun fada da magana saboda mene an ba shi jawami'ul kalimi shugaba wani sirtu birrubi sannan an taimake ni da razani idan annabi zai kai yaki zai je yaki to mutanen da ya fuskanta kafin ya je gare su tafiyar wata guda Allah zai furkita su gaba ɗaya sanya musu tsoro a zuciyarsu to ko fada ko za ku yi da mutum ya tsorata to ka fara samun rabin nasara akan shi to Allah ya yi mu annabi taimako da wannan razanin wa uhillat liyal ghanaim sannan an halatta mun ganima an halatta mun ganima annabawan da suka gabata idan suka ka idan suka yaki suka tara ganima sai dai su aje wuta ta sako daga sama ta cinye ba annabin da aka halatta mun ganima sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kuma tun daga kansa kuma alfarmarsa yasa banda shi aka halarta ma al'ummarsa daga nan har tashi alkiyama inda ya yaki an yi shi a garkashin koyarwar musulunci ne da yanda musulunci ya tsara to duk abin da aka karbo a wajen yaki sunan shi ganima dukiya ne har ma da ganima mutane ake ciwa go a mai da su bayi to wannan kenan bayan nan yace waju ila liyal ardu tahuran wa masjida an mayar min da kasa ta zamanto abin yin tsarki sannan an mayar min kasa ta zamanto mun masallaci me ake nufi yau da za kai tafiya a kurgun mun daji kai shekara guda kana tafiya a ce ruwan da ke tare da kai kana ma da ruwan amma ruwan da kake samu bai fi karfin wanda za ka sha ba ko kuma wanda za ku sha a matsayin ku na ayarin tafiya ku ta faman shanye ruwan kuna bugun kasa kuna taimama kuna yin sallar ku yau da janaba zai same ka kai wata guda inda kake babu ruwa janaba ya same ka kai wata guda inda kake babu ruwa kai ta bugun kasa kana yin taimama kai ce kai wata guda din cir din nan sai randa ka samu ruwa zaka yi alola amma duk ba komai musulunci ya baka wannan damar sannan al'ummar suka wuce fa ba su samu wannan ba sannan duk inda yanzu sallah ta kama ka dan ba akwai ma amma abota noma akwari ba dai da sallah ta kama su ai ba yanzu na cikin gari suke dawo su sallah ba ko in suna da yawa za su iya ci kuma hadu mi jami in ba su da abinda mutum na barwo shi zai ga ya bari ya je ya dauki ruwa yayi alola ya in ba ma sai ya shifu da wani ba kawai ya duba gabas yayi sallar sa al'ummar suka gabata ba su samu wannan ba dole sai sun dawo inda suka gina da sunan cewa nan za su rika yin ibada yanzu misali in al'ummar suka bata ne mutanen duk da suka je wajen aiki nan kwari tunda babu masallatai na bada misali da nan ne saboda in sauran ma'aikatu ne zaka samu ana gina masallatai a wajajen in makarantu ne ma zaka samu akwai masallatai to da dada ne da suna jin ana kiran sallah dole ka kashe in inji ka kunna kana barwa yayi ka kashe zaka kashe injin ka sannan ka dawo gida sai Abdul Wahab da ke gini in babu masallaci a kusa sai sun bari malam dukur sun bari sun tafi inda masallaci yake dole a al'umma da su gabata wannan al'umma kace duk inda suka samu inda yana da tsarki kawai su yi sallah amma yar mun kasa ta zama abin alola abin yin tsarki amma mun ita masallaci sallallahu alaihi wasallam bayan nan yace wa ursiltu ila al-khalqi kafatan an aiko ni zuwa ga mutane dukkanin su wa khutima bi annabiyuna an cika annabawa da ni ne cika makin annabawa an ji annabi Muhammadu wannan hadisi sahihu muslim kitabul masajidi wa mawadi'i salati lambar hadisi na 812 na to mu karasa yanzu sai mu abura da ko tambaya eh shine a'lal anbiya'i maqaman ibrahim wa musa wa isa duk a annabawa wadanda suka fi kowa girma da darajar daukaka wadannan ukun ne shi ne hikimar shehu shi ma da ya tashi zai magana a diwani sai ya kasa su ukun kawai ko wa maliya ghairul mustafa al-badari ma arabu wa fi ja'izatil ghairi maliya margabu huwa al-kullu minhu al-kullu batanan wa zahiran fa bari suwahu ma lana fihi mashrabu fa min nurihi al-kaunani minhu tafajjarat ulumu jami'ir rusuli wal kullu yashrabu sai ce fa musa wa ibrahim wa ruhu kulluhum tawassala bil hadi al amin fa qurribu to shi sa anan ma sai ce maka a'al al anbiya'i maqaman ibrahim wa musa wa isa wadanda dukkanin annabawa mai darajar wadannan guda uku ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam sai ce to barka da dangantaka su da shugaban mu sallallahu alaihi wasallam musa alaihi salatu wassalam annabi Musa tsirala da miki tabbata gare shi ja'a lil miqati yazo miqati inda zai gana da Allah limunajatillahi tabaraka wa ta'ala don ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala wa munajatuhu gana war annabi Musa inda jabal turi a dutsen turi sina ne a nan cikin misra kadai annabi fa wannabi sallallahu alaihi wasallam shi ku annabi tajawaza sab'a samawati sai da yake kare samai bakwai summa dana sai kusanta ya saki summa dana ya kusanta fata dallai sake kusanta hatta kana qaba qausaini a sai da ya zama to kaman baka bayan baka guda biyu au adana kai ya ma fa aka kusanci shugaba faduniya sai aka kira shi fi zalikal makami a wannan waje haza a'ala aka ce mai wannan yafi daukaka min munajati Musa inda jabal tur daga ganawar da annabi Musa yayi a durin a dutsen Tur Sina wannan kina har ila yau dangantakan dai annabi Muhammad da annabi Musa din wa Musa annabi Musa akbar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bada labari fi haqqihi a haƙinsa annahu dalabar ru'ya cewa ya nemi ga Allah ko rabbi arini anzuru ilaik Allah ka nuna min in kallo zuwa gare ka ka bari in ganka mai aka ce mai fa kana aljawabu amsar da aka gaya mai lan tarani Musa ba za ka ganna ba kenan kawai kenan kalas wa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ko annabi Muhammadu akhbara alquran annabi alqur'ani ya ba mu labari ma kazaba alfuadu ma ra'a zuciyar annabi Muhammadu ba ta yi ƙaryar abin da ta gani ba ta ga Allah subhanahu wataala wa Musa annabi Musa kharra sa'ikan lokacin da Allah ya tajalli ga dutse ya fadi yana sumame ko wa kharra Musa sa'iqa ay maghashiyan alayhi abin sumarwa akan shi tajalli ga dutse kawai akai annabi Musa ya suma wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ko annabi Muhammadu ma zagal basaru wa ma daga idansa bai kauce ba sannan kuma bai ma zagal basaru idansa bai karkace ba wa ma daga kuma bai ketare iyaka ba Allah khataba jami'al anbiya'i yayi magana da dukkan annabawa wal mursalin da mursalai bi asma'ihim da sunayensu kowa sunan shi Allah yake kira gaya sai ga yana cewa ya Nuhu ya Ibrahimu ya Musa ya Isa ya Adamu ya Dawudu kulluhum yunadihi bi tajdid ismihi kowa Allah na kiran shi da gayan sunan shi kawai li'annahum ala jalalati maqamatihim cewa su tare da cewa akan girman matsayinsu kulluhum abdullahu faqad kawai su bayin Allah ne zalla kawai ba kaman manzon Allah ba wa amma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma annabi Muhammadu fama da ahu bismihi Allah bai taba kiran shi da sunan shi ba walau marratan wahidatan ko su daya sai ya ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudaththir na'am shoce eh haka ne zikra ismuhu fil qur'ani an ambata sunan shi a qur'ani amma ba kira ba li'annahu dalili law lam yuzkar ismuhu da ba ambata sunan shi ba la na'rifu hadha al khalq al azim man huwa da za mu kasa gane kai ko wannan dake da wannan irin burin kasar darajar wai wane ne to shi yasa sai Allah ya ambata sunansa fa zakarahu sai ya ambace shi amma sai dai wa ma zakarahu bai ambace shi ko waje daya ba illa waqarana ma azzikrihi ar-risalata duk in zai ambace shi sai ya gwamu manzanci tare da sunan shi shi ko sai ya Musa ya Ibrahimu duk da tare da girman darajar su alaihi salatu wasalam amma ba sai kaman namu shugaban ba gashi da za a ce da za a abin aka ce wa ma Muhammadu annabi Muhammadu bai zamo ba sai ka ce illa rasulun ka ce manzo ne ka ji sai da ka gwamu manzanci Muhammadu sai ka ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin bi inna ka mata hadhal farqu bayyinu an hadhal farqu bayna nabiyyina wal anbiya'i qablahu wannan shine bambanci hadhal farqu bayna nabiyyina wal anbiya'i qablahu wannan shine bambancin annabinmu annabi muhammadu da annabawan da suka zo kafin shi wa haythu nassal qur'an to a lokacin da Allah ya nassanta cewa alqur'ani ya nassanta cewa annahu faddala ba'd al-anbiya'i ala ba'din ya fifi da sashin annabawa akan shashi wa shahadna hadhihi al-fada'ila muka ga wannan darajojin wa hadhihi al-hujaja muka ga waɗannan hujjojin addami ga ta masu daddake kowace shubuha hujjar da take daddake kowace shubuha ita ce addami ga ala kauni Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a bisa kasancewar annabi Muhammadu afdalal anbiya'i shine mafificin annabawa to fa ma ya shukku fi afdaliyyat Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam babu wanda zai kokonto ko shakka akan fifikon annabi Muhammadu illa man lam yu'min bi hadzal qur'an sai wanda bai imani da wannan alqur'anin ba fa kharaja min ad-din tamaman in ko ya zama haka to ya fitar ga addini totally ba musulmi bane shi bushira lana ma'shar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadibi lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami sallallahu alaihi wa sallam amma kai ku mamaki a haka fa akwai malaman da halittaji sun yi cewa annabi ba shi ne ya fi kowa ba ba dalili da zai nuna annabi ne ya fi to suna kilemin malaman hadisi ne su suna kilemin masu malaman hadisi ne Allah ya kiyaye mutane.